wasu jigajigan jam'iyyar APC a nan Abuja sun ce ba za su amince da matakin da hukumar zabe ta dauka cewa za ta amince da sakamakon zaben karamar hukumar ta fafalewa ta jihar Bauchi ba domin a cewar su akwai tambayoyi da dama da kwamitin bincike ta INEC a karkashin jagorancin jami'in Festus Okoye ya kamata ya bada amsoshin su kafin a cimma wani daidaito akan al'amarin sakamakon zaben ɗaya cikin jami'an APC da ke kwamitin yakin neman zabe na ƙasa Hajiya Rabi Sulu Gambari tana mai cewa
lallai ba mu yarda da wannan lamari ba saboda INEC ta ce a tattara zabe da a sake yanzu kuma su dawo su ce a cigaba a je a tattaro ana collation an taba haka wani sakamakon za a fara tattarawa yanzu bacin an fizge an yayyaga maganar da suka ce a sake zabe ita za a yi shine magana ai wannan yafi karfin a ce an yi amai an lashe ba mu yarda da wannan lamari ba wannan ba shi adalci ba ba a kuma yi abin da doka ta tsara cewa a yi ba tsakanin mutane biyu akwai zayayya kuma sai a nemi yadda za a birkita abu bai yi ba
daga dukkan alamu nasarar da jam'iyyar APC ta yi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya shine yasa ta yi zargin PDP da hukumar zabe na shirya maguɗi ne a jihar Bauchi wani abu da ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat ya ƙaryata
ta ina za mu iya shirya maguɗi a zaben da aka kara aka kuma samu tangarda tangarda nan da aka samu ba fa mu muka jawo shi ba an riga an kammala zabe a karamar hukumar ta fara balewa kuma an samu sakamako kuma da sakamakon nan ya fito mu ne kuma kike kan gaba da ƙuri'a 40,010 kuma jam'iyyar APC na da ƙuri'a 29,800 da yan kai saboda me mu a zaben da muke da burinjaye mu ne kuma za mu jawo rigima ne za a yaga wannan sakamako
a lokacin da yake nashi nazarin akan matakin da hukumar zabe ta dauka kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa Barista Mai Nasara Umar ya ce akwai tanadi da kundin tsarin mulki ya yi domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali
to a nan wurin sashi na 43 sakin sashi na ba a cikin baka ya yi bayanin cewa a yi ƙoƙari a la'akari da a yi binciken menene abin da ya faru kamin a yi hanzarin yin bayanin ɗaukar wani mataki sai aka yi amfani da hurumi na sashe na 26 sakin sashe na 3-4-5 a cikin baka to kamin ranar ne shine sai aka zo aka kafa wancan kwamiti na bincike ba su menene ya faru to kwamitin kuma sai ya zo da bayanin cewa ai karamar hukuma ce guda daya wadda take yana dogaro ga sakin sashe na 3 na wannan doka da ne bayani cewa idan sakamakon zabe ba zai iya shafar babban sakamakon zabe na gaba daya ba to ana iya a faɗi sakamakon ba dole sai an sake wani zabe ba
fadar shugaban kasa ta ce hukumar zabe ce kadai ke da hudumin gudanar da duk wasu harkokin zabe saboda haka ba za ta sa baki a al'amarin ba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya